wannan matsala ta garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa na fahimtar jama'a bacci a yanzu yankin gere da ke jihar Adamawa arewa maso gabashin kasar na mako cikin yankunan da lamarin ya munana batun da ya kai al'umman yankin kafa kungiyoyin sa kai na matasa wanda har ma suka samu nasarar cafke wasu da ake zargi kuma suka danka su ga 'yan sanda da amma kuma nan take sai wata sabuwa ta kunno da ta kai jama'an garin sun fusata inda su gura da wata zanga-zangar lumana tare da rufe babban hanyar garin da ya haɗe garin da kuma fadar jihar.
That is a kidnapper. He lifted his colleague on which we proceeded in arresting them. We arrested about 11 of them. Suddenly yesterday, that there's an order that the Vicar of Gire should release conditionally. No, since there's a Katare, Hanyan Gire, Gabada, Shini. Duka mu san cewa ga abin da yake faruwa kasan nan batun maganar rashin lafiya zaman lafiya mu a gire ko adama kazalika abin da yake faruwa kinnafa sun zo sun shiga mana gari suna hada mu bacci suna hana mu tafiyar da ayyukan mu na yau da kullum an kashe mutane mu yanzu gidan man da kake gani na mai gidan man nan kinnafa ne suka kashe shi Alhaji Sajo an karbi kudi a gire sama da miliyan 67 zuwa miliyan 52 a garin gire nan wanne economy gaba daya na garin gire wasu tsiraru ne daga bayan gari musamman Fulani daji su ne suke garkuwa da mu da mutanen gari saboda su zo su garkuwa da kai su sai ka kawo kudi kuma a dauki kudi a kai musu mataki shine mun kama su muka yadda da wannan abu ya faru muka tato yaya za mu yi muka zo na muka hada kanmu da kawunan mu mutanen gire a kofar sarki muka yi meeting muka yadda cewa za mu yi wani committee na mutanen gire wanda za mu fito mu yi gadin gari mu ko mu taimaka ma yan sanda gurin ba su labari mun yi wannan tare da yan sanda kuma an kama wasu an kai su amma an bada order cewa su a sake su to saboda haka mutanen gari ba su yadda ba wannan kidnappa su an kama su daga cikin su akwai wanda yake lalle shi kidnappa ne ya lissafa man mun mutane ta ko zuwa tara kawai su bar mu a rinka yin bincike in an kama a ba mu DPO nan dama ya yi investigating da mutanen gari wanda ba a sami shi da laifi a kashe shi naira sa mu ba mu so ba mu kaban naira ba mu zalunci wani doka muka dauka su doka suka dauke da kanmu da suna gani ana kashe mu yanzu su ma su zo su dauke doka su kawo sojoji ko kuma su kawo mu fa su turmu sai mu kawai abin da ya rage mara kada gari shekaran jabu bido muna neman kidnapper mun haura kan dutse aka kashe mana daji ga cikin mu civilian ne ba mu da albash ba mu da allowance tunda ba za su dare mana gari ba dole mu fito mu tsare garin mu
sakamakon da takaddamar ne dai ya sa shugaban karamar hukumar da kuma jami'an 'yan sanda na garin wato DPO kana kuma da wasu shugabannin al'umma suka zarzaza shi kuma 'yan sanda da ke jihar inda masu ga commissioner 'yan sandan jihar Adamawa Sifi Aduma Daki to kuma commissioner 'yan sandan zai ce game da abin da ya faru da kuma zargin cewa 'yan sanda na suke waɗanda aka kama da zargin suna garkuwa da jama'a yanzu
wannan zargin da ake bagacewa kasar har yanzu jama'a ba su yanda ake san ake 'yan sanda in ce guda da ake mu kasan a divisional level akwai what is called divisional crime branch a area kuma akwai area crime office then a command headquarters akwai criminal intelligence and investigation bureau akwai wasu cases wanda division ba su iya handle ma kamar cases na garkuwa da mutane irin cases wanda suke kamar cases na kofofin homicide da su rape da sauransu wanda ya faru shi ne gaskiya shi DPO gire yana cikin wanda muka ba su letter commendation na yin aiki ba hutu ɗaya tagarar yabo ba ta tagarar yabo na yin aiki ba hutu kuma a lokacin muka yi meeting muka yi NOA partner mu na gaya ma jama'a cewa a gire fa nan gaba za mu samu sauki saboda shi DPO yana aiki ba barci ba hutu a lokacin na gaya mu cewa ya riga kama hanyoyin wanda ake sayan abinci a kai ma masu gaba da mutane inda suke boye to daga wancan lokacin mu a sake kama wayansu suspect kuma guda hutu ne da ya kama su na ce ok abin da za ka yi shi ne ka yi conducting preliminary investigation ka tattara mana duk evidence da ya kamata idan ka tafa case din a CID ko mu cigaba da wajen so jiya mun magana da DPO ya gano cewa yanzu fa ya samu enough evidence wanda zai kawo da mutane kotu saboda shi ba da power na yake su kotu na ce to ya kawo su a nan CID da ya fitar da su a division ya kawo su sai siyar da mutane suna ganin kamar cewa an kawo su nan yola da sake su kuma sai cewa an kawo su nan saboda we need justice a kan case ne ana kawo su jiya duk IPOs na mu da wasu anti-kidnapping su yi aiki throughout the night da safe nan kafin karfe 9 domin kai su ko amma abinda ya dami ni kwaya shi ne kaga mu hankali safin nan mutanen gire da yuta su sun fito sun tattara hanya na zuwa mubi da hanya na zuwa cikin yola aka tambaye su me da dai wannan suka ce wai ai commissioner ya ce suspect na kidnapping to wani da ya son bello
kamar yadda magance take nunawa ga ga matsalar tsaro ta Boko Haram yanzu aka wata matsalar da ke neman gagarin kundila ita ce ta masu garkuwan wanda fatan talaka ko shine Allah ka kwashin wannan lamari Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.